shot. And I go. Why see don't sound thunder?
Ambush for coach.
Say that ka. Ah. Mana taba barin kai na ya kulle. Kulle. Ko ba su sha ba da na shigo sai su kwale. Kwale. Ko ai ya sha ya bugu shi ya so ba a dole. San ba a dole eh. Hanyar da nake bi na san za ta bulle. Kulle. Kulle. Kai na. Barin kai na ya kulle balle har ciki na ya kulle sakin sauti ba sanya kuma ya zama dole a bar mu yi bana bowling zamu yi making zamu yi abinda ba ku tunani ba shi ma zamu yi kawai mu yi kokari mu bada himma muddin akwai rabon mu zamu cimma bara uba ai yanzu muka soma kisa nake bisa kida ina loma fast ku zo mu je lambu wai wa Allah ne ya bamu rumbu rumbu zuba nake maza ku zo da bambu bambu ina sama suna kasa kawunan kidodi nake hadawa duka na fasa da indosa a mu hausa ina basu suna karba Kwame ka shuka shi zaka girba Godiya ga Allah namu yana Nasa baki ne namu kuma green and white Fresh up Bana taba barin kai na ya kulle Ko ba su sha ba da na shigo sai su kwale Ko ai ya sha ya bugu shi ya so ba a dole San ba a dole eh Hanyar da nake bi na san za ta bulle Arewa family muna fa da rap Kuna son ku sha maza ku zo da cop Wa is the summer muke we on top Kowa ya gurgu so yau fa za ta fashe da wanka Gurin nan za mu kashe saba kallo idan wasu za ya dishe Blowin muke like iska Wasu zagin mu suke yan iska But kau da kai muke muyi fuska Mun je garin su mun ci su da yaki Faɗi suke wai mun samu loki Faɗa musu kura daban da zaki Labarin ji so a tambayi koki Je sake mini ganga This music is a banga Kunya daban da banga Nike da walli ke da guga kai Gani baki like dan bumburutu Sai zallar baiwa zun zurutu Suna filin muna basu fiktu Zamu ci gaba da zuba ko a kotu Daidai ina ta basu a daidai Sai dai aboki na bar kai dai daidai Bana taba barin kai na ya kulle Kulle Ko ba su sha ba da na shigo sai su kwale Kwale Ko ai ya sha ya bugu shi ya so ba a dole San ba a dole eh Hanyar da nake bi na san za ta bulle 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 Kaina 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 Ni ban da murfi a kaina Babu Kaina 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 San babu murfi a kaina Babu Kaina 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 Ni ban da murfi a kaina Babu Kaina 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 San babu murfi a kaina Babu YC Blex 100 Family Ha Nagode